الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنا من فاتنا الخير أددونا لوكتي من البركة a cikin wannan karatunmu mai albarka littafi mai albarka al-anwarul muhammadiyya na imam yusuf isma'il annabahani a karkashin jagorancin halifa alhaji ibrahim ibnu maulana shek abagoni Allah ya karawa halifa lafiya in kuwa babin da muke ciki shine babi wanda yake magana akan ziyaran mara lafiya ziyarar mara lafiya yana da kyau mutum in ka ji shi ba shi da lafiya ka je ka ziyarce shi hakan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar imam yusuf isma'il annabahani yana ce mana ilam ka fa sani cewa annahu kad sabata annahu sallallahu alaihi wa sallama lalle ya tabbata hakika manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kana yaudu man marida min ashabihi ya kasance yana ziyartan wanda ya zama ba lafiya daga cikin sahabbansa hatta innahu kad aada gulaman hatta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taba ziyartan wani yaro hatta ya taba ziyartan amminsa wanda ya zamanto ana kiransa Abu Talib au Aba Talib duka in kace Abu in aka ce Aba duka yana daukan ma'anar sa wasu suna kiransa Abu Talib wasu suna kiransa Aba Talib duk da dai wasu mutane na zamanin nan suna ce da shi mushriki ya mutu ko da mushriki ya mutu dai shi wannan mutumin Abu Talib manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da aka tambaya a gare shi game da Abu Talib yace yaya yace koda ya mutu akan kafircin ranan kiyama la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawmal qiyama ba mamaki ceto na zai shafe shi ranan tashin alkiyama saboda me yasa ya so manzon Allah wannan shine maksudin manufar kenan yayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima wannan hidimar da soyayyen ba ta faduwa banza da aka tambaye manzon Allah ya ce shafa'ar sa ceton sa dama ceto kalmar shafa'a ceto alfarma kenan alfarma za ta sa shi aljanna koda aikin sa bai sa shi ba shine abin da ake nufi to kada mu fita a mawdu'u tare da cewa ziyartar mara lafiya annabi ya ziyarci marasa lafiya da yawa daga cikin sahabbansa idan alaihi salatu wassalamu ya ziyarci mara lafiya abin da yake wayajlisu inda ra'sihi zai zauna a kusa da kan wanda bashi da lafiya alayhi salatu wassalam yadda yake kaifiyar ziyarar mara lafiyar sa kenan in mara lafiyan a zaune ne a kwance ne kenan amma in a zaune ne zai zauna a kusa da shi ya gaishe shi in kuma ya kasance a kwance ne zai zauna a kusa da shi wayasalu zai tambaye shi an halihi game da halayensa yaya kake jin jikin naka a ina kake jin zafi yaya kake ji wa yakulu kaifa tajiduka yaya na same ka yanzu da yaya kake yanzu kuma yaya kake ji saboda duk mara lafiya manzon Allah in ya shigo wajensa yana samun waraka kaji wani ikon Allah
zai ce masa yaya na same ka a da yaya kuma yaya na same ka a yanzu yaya kake ji kuma a da
Sayyidina Jabir Allah ya kara masa yadda ya ce ba shi da lafiya manzon Allah ya shigo wajensa da ya shigo wajensa sai ya yi alwala aka kwarara masa ruwan da yake jikin ruwan alwalan manzon Allah sai ya samu lafiya to ya kasance kana ya'udul marida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ziyartar marasa lafiya sannan yana musu addu'a yana tambayar su yaya halin da kuke ciki kaga wannan duka ana koya mana sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yayin kaifiyar ziyaran mara lafiya sannan ya tabbata alaihi salatu wassalamu idan ya je wajen mara lafiya daga cikin kaifiyar addu'ar sa yake zai ce la bahsa tahur duk da dai imam Yusuf Ismail annabahani koda bai kawo addu'ar anan ba yana daga cikin kaifiyar addu'ar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce la bahsa tahur ba komai wannan abin da ya same ka na rashin lafiyar nan sarkaka ce insha Allah as'alullah al'azima rabbul arshil karim aw rabbul arshil azim an yashfiyaka in mace ce an yashfiyaki ina roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah zai baki lafiya kuma Allah subhanahu wata'ala in dai mutum ba ya kaddara ajalin mutuwansa ba in ka je ka faɗi wannan addu'ar so uku a inda marasa lafiyar suke suna samun sauki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ba sa tahurun insha Allah as'alullah al'azim rabbul arshil azim an yashfiyaka in mace ce an yashfiyaki idan mutum ya je wajen mara lafiya yayi wannan addu'ar matukar lokaci bai yi ba to mutumin zai warke ko ya samu sauki da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da kyau mu ziyarci marasa lafiyar mu musu addu'a Allah yana karban addu'a wai za sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun a karkashin wannan sannan dadin ziyartar mara lafiya wato a ciki akwai wasu fa'idodi wanda ba kowa bane ya gane fa'ida na farko bari mu karanta hadisi sai a faɗi fa'idodin alaihi salatu wassalam yake cewa idan ka tashi zaka je ka ziyarci mara lafiya a matsayinka na musulmi idza ada ar-rajul akhahu muslima masha fi khirafati al-janna idan mutun ya tashi musulmi zai je ziyarci mara lafiya dan uwansa to a wannan lokacin yana tafiya ne a sakiyar lambun aljanna hatta yajlis har kafin ya je zauna gaba daya yana cikin lambun aljanna ne kai ka ganin kamar kana ganin zaka tafi anguwa ne gonge zaka tafi hausari zaka tafi bulaburin zaka tafi bulunkutu zaka tafi London ciki zaka tafi wata anguwa dai ko GRA zaka tafi zaka dubi mara lafiya ko a General Hospital ko a Umaru Shehu ko a Kostin ko dai a wani Sunni Hospital ko a ina ne dai ka je hospital ne ko gida kana son ka je ka ziyarci mara lafiya a daniyan haka ka fita in ma ka ruko wani abu in ma baka ruko hadiya ba kai dai ziyaran ka manufar ka ka je ka ziyarce shi to a wannan lokacin annabi ya ce kana tafiya ne a sakiyar lambun aljanna har ka je ka zauna a gurin fa idza jalasa ghamaratuhu ar-rahma idan ya zauna a wajen mara lafiya mai ziyartar mara lafiya to a wannan lokacin rahmar Allah za ta zo ta lullube shi fa in kana gudwatan in ya kasance da safe ne wannan ziyara Allah zai sanya mala'iku sallallahu alaihi 70,000 malakin hatta yumsi inda da safe ne har zuwa yamma mala'iku 70,000 za su ke yi wa wannan mai ziyarar addu'a za su ce me Allah ya kare ka da irin cutan da ka zo za ka ziyarci wannan mutumin kar ya kama ka shi kuma Allah ya bashi lafiya Allah ya gafarta maka Allah ya kiyaye ka shi ne ma'anar sallallahu alaihi 70,000 malakin ma'ana mala'ikun anan kalmar sallah din addu'a ce addu'a mala'ikun za su yi masa to wannan da safe kenan har zuwa yamma wa in kana masa'an inda da yamma ne ka je ziyara na mara lafiya Allah zai sanya mala'iku sallallahu alaihi 70,000 malakin hatta yusbe har zuwa safiya washe gari za su ringa maka addu'a to a ina za a samu wannan garaba sa in ba ziyarar mara lafiya ba rashin lafiya yakan iya shafan musulmi. A cikin hadisin mun ji gara ba sa da yawa. Na farko zaka samu addu'ar mala'iku. Zaka samu gafarar Allah. Zaka shiga lambun aljanna amma a cikin hadara ta gaibiya. Tunda baka ganin a gaibu ne kake tafiya. Amma a tafiyar ka kai anguwa ce. Anguwar da ka sani ne amma kuma a wajen Allah a cikin lambun aljanna kake tafiya. Tunda Annabi ya ce masha fi khirafatil janna. Yana tafiya ne a cikin lambun aljanna a yayin da zai je ziyarci dan uwansa shi musulmi inda dan uwan ba lafiya ne to already ashe anan kana tafiya ne a cikin aljanna a gaibiya to a ina za a samu wannan damar sai a ziyarar mara lafiya wannan hasken ake samu sannan kuma ga addu'ar mala'iku ba awa daya ba ba awa biyu ba to shi yasa shi musulmi a duk inda yake yayi kokari idan ya ji mara lafiya dan uwansa ya je ziyarce shi saboda kai ma baka wuce rashin lafiyan ya kama ka ba sannan mutun ya gane a cikin rashin lafiya ba fa magani ne yake warkar da mutum ba a magani ba shine yake warkarwa ba da yawa mutane sun dauka magani ne yake warkar da mutum ba magani bane Fatuhul Musallin wani mutum ne Shehu Ibrahim ya kawo bayanin sa a cikin Tafsiratul Anam fi anna al-ilma huwa al-imam littafin Shehu Ibrahim wanda duk duniya har yanzu ba ta samu littafi akan ilimin irin wannan ba Tafsiratul Anam fi anna al-ilma huwa al-imam Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda shi ya kawo bayanin Fatuhul Musallin Fatuhul Musallin din yana bada fatawa sai ya kawo bayani akan mara lafiya yace idan mutum yayi rashin lafiya aka hana masa ruwa aka hana masa abinci zai mutu ko ba zai mutu ba sai sahabbansa suka ce zai mutu tunda an hana masa ruwa an hana masa abinci an hana masa kuma magani izamuniya anhul ta'ama washaraba wadawa'a hal yamut sai ka ce haka za ya shekhana sai yace musu haka zal qalbu haka zuciya yake iza munya anhu al hikma salasa ayamin aw salasa layalin idan aka hana wa zuciya neman sanin Allah ko kuma neman rashin neman ilimi kwana uku zuciya bata samu hikima ba ilimi bata shigo ta ba ko kwanaki uku ko dararraki uku amma duk kwaran ake nufi ai to haka zuciyar mutun zai mutu shi yasa ai idan ka dubi mutane duk zuciyar ta kekashe ba ta tuna Allah mafi yawan zukatan mutane ba dan komai ba ai an hana wa zuciyar ruhinta ruhin zuciya al-ilmu ilimi ne idan aka hana wa zuciya neman ilimi ko samun hikima na kwana uku za ta mutu sai kudi mutane kudi ina za ka kudi a ina ka fito neman kudi ina za ka neman kudi ka zauna lissafin kudi ka kwanta tunanin kudi to wannan kudi din shi yasa mutane ba sa samun hikima da yawa a cikin zukatansu to yana da kyau mutun ya gane rashin lafiya in wani ka yayi ka je ka ziyarce shi din yana da kyau sannan kuma ka tabbatar da cewa kai ma baka fi wannan abun Allah ya jarrabe ka ba sannan ka tabbatar da cewa idan rashin lafiya ya same ka ko ya samu wani ba magani bane yake warkarwa Allah ne wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashfa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadi sannan ka tabbatar da cewa duk abin da ya same ka na rashin lafiya daga Allah ne ma asaba min musibatin illa bi iznillahi wa man yu'min billahi yahdi qalba sannan ka tabbatar da cewa haka Allah ya kaddara maka zai same ka in ba dan haka ba da bai same ka ba kai imani da kaddaran Allah wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara na alkhairi da na sharri wannan rashin lafiyar Allah ne yasa zai same ka ka tabbatar da cewa ba wani bane ya daura maka kullun yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minin fajazakumullahu khayra jazaa Allah ya datar da mu Allah subhanahu wata'ala ya ba marasa lafiyan mu lafiya wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah
nabi muhammad annabi muhammad nabi muhammad
محمد